We are here.
In gwani wonu gaduga kamba da Niger gwamnati tosi wan wan mu cho fondara kanga nan zan kai hin kolo kol
Niger to go to school
Sarusu foya kambaga char kambara da Niger labu gwamnati daga kisun ko bubu in san ka sambu kanga igo koiga Niger labu zan kai miliyon hinka da zan bar zungu iddu kan mun bai ga chau ga kasine kanga nan yi mu kolo kol wone mu ne gugun annasar gir zan bar hinka da waranza wacir se fondo funaranga gan ga duga zan kai wosu ban
our fund is for
ilman la sabu te ga koi kala zankekayen gire bisa imaniyan tulo kolga wani mu alfukare yizai zama gurjaka irgun ga taimantikala irgun ga tangamnu da talkatara bimanyo inda margafote margakan fundura inda la sabai kan yayite gan daga kagande zankai dinduma dimma bun kan gonu lalmo iduma ga bagumo kan yan gonu zankulkan man bisigir wacin di kunur ga hinga sambu ga antumlo kolkai nera
primary and elementary school
fondo foen naron gonda niya arangu koigi sambu ngudugo tuka zankai dinga damu koine ifo di fo naran ga tise
to sigir tanki daino irko gu sokon igina ga ti lokole chinenu ihinkanta irmu ce wanda kai nu bon fere ihin zanta mu irmu tiryan wallafi ga dan zankai di ce wanda kai gwarera itashin ta ga ti kewobun bu hauzenu
irga baikan mantini jar labo hinna no go sandai wora labu foyen mu gonu irno silman kaina kwarfo kara aran no goyo wati da bar mayan kan aka tise
yeah of course there
chimino zankai dinduma mantini jar labo hinna rano ne gidiye amma irsigir wone mu maliga tilabu sintina kara inna sintin igonu mu gidiya na fa
it was approved yesterday
niger labora zanka waburai za bubu gonu kai yamman koi lokol gerai mu ifatta lokol kai imam baban chauya ngai ngai mu sigir fuen naran solise
girls are
chimino amma ni bai harkan gonu kan wadin labai wora mantikala murade kai nguna ko wanda yiga iga hansa ga bagumunu irgonda niya irmu gurgete fondo dira
of yani poverty